giga abu delikati ma fi shizu ma magana ta dan baka na zuwa daga yau ta habaka nace mu ga ya musu sabon labari
eh ashe zama kamar ciki da guda bakan gizo shi ne yake shanye ruwa
ashe zama kamar take yi da runa malam
sharar barci yarda da Allah shike komai karda mu yarda da bokanci nema abun baka sai ka aje da ka nema gumman kauyanci nama shine kayan kura kai itace sai yiwa shine ke shanye ruwa